Zanga-zangar lumarar wacce ita ce mafi girma tun da gwamnatin Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla Bindo ta amshi ragamar mulki a jihar Adama samar shekaru biyu da suka gabata. Ta kunshi mambobin kungiyar makafi ta Najeriya reshen jihar Adama daga kananan hukumominta 21, wanda zuwa biyo bayan abinda shugaban kungiyar makafi na Najeriya reshen jihar Adama Comrade John Tije Kwada ya kira mai da susaniyar ware da gwamnati ke yi wajen aiwatar da ayyuka da suka shafi rayuwar mutane masu bukata ta musammar, kamar yadda yake kunshi a takardar koke da ya gabatarwa kwamishinan ma'aikatar kula da mata yara da kuma shautata jin dadin jama'a ta jihar Adamawa.
Kina magana special advisor da aka appointing a gefe fiscal challenge kuma since 2009 da aka shiga democracy da su ake yi mu makafi na uku shine magana appointing wa'ansu kuma da su wuce sai dan kokari, amma a yanzu komai ya tabarbare ga members namu a zube diploma sai da degree national da kallon ya gama ya tafi law school a Enugu ya gama har wayin da yake magana da kai commissioner ba da
baya ga rashin damawa da su a harkokin yau da kullum kamar takwarorinsu, sakataren kungiyar makafi ta Najeriya reshen jihar Adama Comrade Christopher Livingston ya ce akalla yara uku ne yake asarar rayukansu a kan titin Ja da zuwa Kojoli sakamakon neman ruwan sha.
Ta ce baka ji daɗi ba, baka san officers na NAB ba, tsoron ka daɗe ba laifinmu ba ne. Allah ya sa ga director a nan a zaune shi ne wanda is entitled ya forward namu zuwa gabanka da gaban commissioner bai yi ba. Ranke dai ba wai maganar cire special education LEA a Medici State machine babban damuwan ba. Yalla bai yanzu haka in ka je marraban Kujeri zuwa ganye kurame da makafi suna bara kan hanya domin babu abinci a makarantar nan. Babu malami a makarantar nan. Tanki na ruwa wanda mutallan yako ya cire miliyan 35 ya saya tankin nan da shi abun 300 ya lalace, tankin nan yana tsaye kasa. Makafin mu suna tsallake kwalta. Na kirga yanzu kurame da daya da zuwa uku wanda mota ya buge su saboda a special education jada.
Waɗannan su ne batutuwa da na nemi hukumar makarantar da masu ɗaliban su yi min bayani a kai, amma suka ce da ni suna tsoron gamuwa da fushin hukumar. Ko da na tuntubi shugaban hukumar kula da ilimi mataki na farko na jihar Adamawa Alhaji Hassan Muhammad Tola da saƙon karta kwana da kuma wayar salula kan waɗannan batutuwan, amma ya ci tura har daidai lokacin da nake hada wannan rahoton da yake mai da martani ga buƙatun da ƙungiyar makafi ta ƙasa reshen jihar Adamawa gabatar. Kwamishinan ma'aikatar kula da mata yara da kuma kyautata jin daɗin jama'a na jihar Adama Alhaji Aliyu Bello Tola hakuri ya bai wa kungiyar.
Amma wannan duk maganar da suka faɗa nan gaskiya ne, ni ma haka ce na yamma. Amma ni abin da nake so tunda na zo ministry na ban taɓa samun complaint na wayannan abubuwan nan ba. Ka rubuta insha Allah zan je samu chief of staff mu je gaban gwamna. Amma ni ban taɓa san wannan abubuwan nan duka ba, wallahi wallahi tunda na zo ministry na ban social diploma. I have never to say after by the samata ka. Ban san duk wannan da yanzu insha Allah ni ma zan ce ministry ta education ne da dayana an
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.